Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan ana ci gaba da shirye-shiryen Kirsimeti lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin na hantsi a yau Lahadi 25 ga watan Disamba na shekarar 2022, wacce take ranar Kirsimeti. Kamar yadda muka saba, muna ba wa 'yan uwa mazauna kasashen ketare damar sada zumunci. Amma kafin nan, ga Babu Yakub Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rikicin da ya barke a jiya Asabar a birnin Paris, rana ta biyu tsakanin 'yan sanda da al'umman Kurdawa da suka fusata akan kisar gilla da aka yi wa mutanen su a ranar Juma'a. Motoci sun kife, an koda akalla mota guda daya, sa'annan kuma an tada kananan wuta a kusa da dandalin Jamhuriya, wurin da aka saba gudanar da zanga-zanga a birnin, inda a baya Kurdawa suka gudanar da zanga-zangar lumana. Rikici ya barke ne a yayin da wasu masu zanga-zanga ke barin dandalin, inda suka rika jifar 'yan sanda da suka mayar da martani da hayaki mai sa hawaye. An kwashe kusan sa'o'i biyu ana gwabza fada kafin masu zanga-zangar suka watse. Wani dan bandiga ya kai hari ne a wata cibiyar al'adun Kurdawa a ranar Juma'a a wani wuri mai cike da hada-hadar jama'a na gunduma ta goma da ke birnin Paris. Lamarin da ya baiwa al'umma mamaki da ke shirin bikin cika shekaru goma da kisan wasu 'yan fafutuka guda uku da ba a warware ba. 'Yan sanda sun kama wani mutum mai shekaru 69 da hukumomin kasar suka ce a baya-bayan nan an sallame shi daga gidan yari yayin da yake jiran shari'a akan harin da ya kai a sansanin 'yan cirani a birnin Paris shekara guda da ta wuce. An kira birnin Alexandria na jihar Virginia da ke na Amurka da ke wajen Washington DC daya daga cikin garuruwa da bukin Kirsimeti ya fi armashi a Amurka. Dubban mutane suna zuwa don jin daɗin yanayin bikin a yankin tsohon garin mai tarihi, ko kuma suna ziyartar gandun tarihi na Mount Vernon Estates da ke kusa da garin da kuma katafarin gidansa, wato gidan George Washington, shugaban Amurka na farko wanda ya mulki daga shekara 1789 zuwa 1797. Haka kuma akwai ƙarin gidaje na zabani a cikin birnin tare da ƙawa na adon Kirsimeti a wajen gidajen don dubawa. Daya daga cikin abubuwa masu ban mamaki shine abubuwa da aka baje a saman wani gidan tarihi na Farmer Family House. An kafa wannan tsohon garin Alexandria ne a shekarar 1749, yana kusa da kogin Potomac, kana yana haɗe da gabar teku inda jirgin ruwa ke tsayawa a zamanin mulkin mallaka. Wata gobara ta tashi a wani gidan tsofaffi a yankin Siberia na ƙasar Rasha, inda mutane 22 suka mutu. Kuma masu bincike na gani ko matsalan wutar lantarki ne da ba a shirya shi da kyau ba ya tada gobarar, a cewar kamfanonin dillancin labarai na kasar a jiya Asabar. Gobarar ta tashi ne a birnin Kemerovo a daren ranar Juma'a, kuma ta kona hawa na biyu na wani gini wanda ba a yi masa rajista a hukumance a matsayin gidan tsofaffi ba. Da sanyin safiya ne masu aikin ceto suka gama dudduba buragusan ginin, inji kafofin yada labarai na gwamnati da ma'aikatan agajin gaggawa. Ma'aikatar gaggawa ta Rasha ta ce wasu gungun manyan jama'ai sun tashi zuwa birnin na Kemerovo mai tazarar kilomita 3,600 daga gabashin birnin Moscow, kuma ta ce akwai dalilai da dama da za su iya haddasa gobarar. Daya daga ciki shine keta ka'idojin aiki da na'urorin lantarki, inji kamfanin dillancin labarai na RIA da wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. RIA ta ambato kalaman hukumomin birnin tun da farko cewa keta ka'idojin kare gobara na iya zama musabbabi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bijirowar sanyi mai tsanani ya shafi wurare da dama a Amurka a jiya Asabar. Lamarin da ya sanadiyyar katsewar wutar lantarki da soke tashin jiragen sama da lalata motoci, yayin da aka yi hasashen yanayin zai zo da tsananin sanyi a jajiburin Kirsimeti a birane da dama na Pennsylvania zuwa Georgia. An yi hasashen yanayin sanyin zai kuma karu a jiya Asabarin zuwa maki 3 na ma'aunin Celsius a cikin birnin Pittsburgh, wanda ya zarce sanyi mafi muni a jajiburin Kirsimeti. Sanyi mafi girma a lokacin Kirsimeti da hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ayyana a cikin shekarar 1983. An kuma sa ran biranen Georgia, South Carolina, Athens da Charleston za su ga yanayin sanyi mai tsanani a lokacin Krismetin. Yayin da aka yi hasashen Washington zai fuskanci sanyi a ranar 24 ga watan Disamba, wanda ba a taba gani ba tun shekarar 1989. Daskarewar dusar kankara ta riga ta haifar da mummunan karin motoci a fadin kasar, inda CNN ta rawaito akalla mutane 14 ne suka mutu sakamakon haɗuran da suka shafi sanyi. An yi hasashen cewa Hong Kong za ta samu bunƙasar tattalin arziki a shekara mai zuwa, bayan da shugaban birnin ya ba da sanarwar kawar da kusan dukkanin takunkumin COVID-19 a kan bakin haure na ƙasa da ƙasa, kuma ya ce za a sake buɗe kan iyakarta da ƙasar China. Amma masana sun ce barkewar cutar coronavirus da kuma yanayin siyasa sun kawo cikas ga matsayin Hong Kong na ƙasa da ƙasa bayan kusan shekaru uku na dokar kulle mai tsanani a duniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari ni da baba mu yi gefe domin ba alheri Grace Abdi Fili ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. Christmas, Christmas everywhere. Let it be.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Krismeti. Da fatar an ga wannan ranar Krismetin ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika saƙon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Wannan sakon gaisuwan Christmas yana zuwa ne daga wurin Salihu da Elizabeth Garba, North Carolina, USA. Muna mika sako gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Mr. Jeremiah Likita Ibisi, na kuma gaida su kanina Ibisi da Ozzy Ibisi, Anna da Haruna Atunkura, Jethro da Mary Ibisi, Andrew da Mary Ibisi, Honorable Simon Ibisi, Teresa da Manasse, John da iyalansa duka, na kuma gaida diyarmu Abigail Sunday da shi kuma jikarmu Awal Ibrahim da iyalansa duka. Na gaida abokanai arziki kuma shi Mr. Abdullahi da Tosin Epoki, Reverend and Mrs. Zachary Ibrahim, Elder and Mrs. Ibrahim Bakut, na gaida sauran ƴan uwa kuma su Elder Ishaku Bupoada, Elder Luka da Hanatu Wazo, Dr. Stephen, Dr. Comfort Aniam, Dr. Sam da Christy Nuhu da sauran Bibi duka na gaisuwa, na kuma gaida su Kawuna shi Uncle Samuel Ibisi, shi Uncle Solomon Awasak, Uncle Vincent Osawe da iyalan su duka. Na gaida shi Reverend Rabo Bode, Mr. Setley da Kanendazi, Mr. Donald da Deborah Weze. Na kuma gaida shi Ben da Asta Osawe. Na gaida Solomon da Julie Edogba. Na kuma gaida sauran abokanemu ita Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Grace Oguntolu, Mrs. Victoria Zagi, da sauran ƴan uwa duka da ke Ekwa Plateau Church da Ekwa Headquarters. Merry Christmas. Salihu da Sadi Elizabeth Garba.
Sunana Saratu Sumaila Garu daga nan Maryland. Na mika sakon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifiyata Mama Aisha Alkada dukan iyali yanni da kuma kanina. Na gaida retired Reverend Baba Mama Barkeji da iyalinsa. Ina kuma gaida retired Reverend Baba Abubakar Liman da iyalinsa, da retired Reverend Amadu Maman da iyalinsa, da kuma Reverend Yakubu Daudu da iyalinsa. Na gaida Commissioner of Police Kano CP Dauda Mamangaru da iyalinsa. Na gaida Mr. Mamangaladima da iyalinsa. Na gaida Reverend Samaila Musa Charles. Na kuma gaida retired Pamsec Mr. Samaila Matankari da iyalinsa, da kuma Mr. Audu Mamangwashi da iyalinsa. Ina gaishe da SP Shaya Umar da iyalinsa. Ina kuma gaida dukkan ikkilisiyar Fesekwa Amadu Bello Sokoto da ikkilisiyar Sabon Birni. Ina gaida the entire staff of Ekwa School Bello Sokoto. Ina gaida ƴan uwa da ke UK kuma. Ina gaida Professor Marikiro da iyalinsa, da kuma Mr. Ayuba Maman da Mr. Hamisu Alka da iyalinsa, da dukkan sauran ƴan uwana da abokan arziki. Da fatan an yi Christmas lafiya. Barka da Christmas. Ubangiji ya nuna mana shekara.
Barka da Christmas. Sunana Emmanuel Sule daga Birmingham, United Kingdom. Ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Augustine Basagi, Danjuma Gaya, Rebecca Lerama, Jan David Palm, Beatrice Ajan, Manasseh Dogara, Bulus Magaji, Chris Abaga, Ndaya Kubu, Esther Igege, Janet Abaya, Tony Cole. Aye Christmas lafiya.
Ni ce Lami Iliya gata malumfafi daga Maryland. Ina gaida iyalin Idrisu Abosi. Ina gaida iyalin gata malumfashi. Ina gaida ikkilisiya ta Katsina gaba daya, sassan likita Mantau da iyalin shi. Ina gaida Musa Dauda da iyalin shi. Ina gaida Musa Adamu Koli da iyalin shi. Ina gaida Bawa Umaru da iyalin shi. Ina gaida Reverend Audu Bakwai da iyalin shi. Ina gaida Na Ali Dumbulon da iyalin shi. Ina gaida Adamu Bawa da iyalin shi. Ina gaida dukan idon sani da na gida Katsina da na malumfashi da na Jos. Duka ina gaishe su. Ina ce fatan a yi Christmas lafiya. Amin.
Wannan ranan bai canzawa kuma bai sakewa, abai talani Khadija Shehu Maina. Ina mika gaisuwa ta ta bukin Kirsimeti wa ƴan uwa da abokan arziki. Ya Komodo Habiba Ruth Garba retired, Iman Usman Shehu da iyali, Amina Adama da iyali, Rakiya da Wande Shonekon da iyali, Hannatu da Rex Ihezuwe da iyali, Fatima Shehu, Baba Salchan Maina da iyali, Stephen Maina, Joshua Maina, ƴan kungiyar Masihiyawa ta Mani, iyalan Umaru Gana na Bidda, Zuriyan Bako, Bulu Zakka, Esther Damil, Hadiza Hamza da iyali, Elijah da Fidelia Maina, Joseph da Jessica Maina, James da Eleanor Maina, Christy Christopher da Zara, Helen da Nordin, Sam da Kanin Maina, Peer Development Association, iyalan St. Luke's Cathedral Jos, Philip Gompan da iyali, Ephraim Dewa da iyali, Dela da mai gidanta Uzo, Fatima Alfa da iyali, Roland Michaels da iyali, Bumi Wisdom da iyali, Lydia Yisa da iyali, Ricky Obozuwa da iyali, da fatar Ubangiji ya ba mu salama a wannan lokaci. Hosiana, 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 Hosiana,
Nice mai sunan Jummai na ce, a madadi mai gidana Reverend Philip na ce da yayinmu, ina mika gaisuwan Kirsimeti ga iyayena, Baba Mama da Mama Talatu Juwa, da yayuna Tani Laraba, da kannena Friday Sibi dan Lami Ladi, da dukan iyalinsu, da zuriyan Juwa Gani. Ina gaida kawuna da su inana duka, da kuma surukaina duka Achi, Patricia, Comfort, Charity da iyalinsu, da dukan gidan nace da gidan Jan. Ina gaida duka abokanena su Tantan da ma'aikatan House Ministry. Ina gaida duka waɗanda su yi mini addu'a domin rashin lafiya da ta same ni. Ina gaida dukkan masu bin Yesu, Ubangiji ya sa a yi bikin tunawa da aikon Yesu Almasihu cikin salamansa. Amin.
Sunana Saken daga Minnesota. Ina gaida His Royal Majesty da Jacob Danguba Bonbonjas da Her Royal Majesty Auntie Rekia da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Auntie Grace Abdu da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Professor E.G. and Professor Mrs. Christiana Best da iyalinta fatan za ku yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mr. and Mrs. Sunday Wang da iyalinci fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Professor S.G. and Professor Catherine Best da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Uncle Tony Chiroma da iyalinshi fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Dr. and Mrs. Steve Jerry Gardner da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Dr. and Dr. Mrs. Coco, the Simon Parisian, the Ambassador Jude, the iyalinshi fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Dr. and Mrs. Harina Dabin, the iyalinshi fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mr. and Mrs. Sandy Biggs, the iyalinshi fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mrs. Lincoln McCann, the iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mrs. Charity Malu da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Mrs. Peace Dangana da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Aunty Vic da iyalinta fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gaida Yanwanina Balmun Chinred Karen da
Tami fatan za su
Christmas lafiya.
Na gode. Sunana Wala Dennis, kuma ina kawo gaisuwa daga nan kasan Arizona a America. Ina son idan da gaisuwan Christmas ma iyayena Mr. and Mrs. Dennis Dater da kannena Karshak Ored Nanmak Sarnandi. Kuma ina son ba da gaisuwa ma kawuna daga ta gefen mamana da kwam da kuma kawuna ta gefen babana da Tardaton. Ina kuma ba da gaisuwa ma abokanan makaranta na daga St. Joseph's College Vom da kuma Amadu Bello University Zaria da kuma The School of Global Management Arizona State University. A ci Christmas lafiya, a gaida da iyali, a gama Christmas lafiya. Ni daga Chitne a jihar Plateau a Nigeria. Na gaishe ku duka a kasar Nigeria, ku ci Christmas lafiya, ji dadi, a yi shagali da yan uwani duka. Allah ya tsamake mu.
Ga gaisuwa na zuwa ga mamana Pauline Migab da kannena duka da ƴaƴana da jikokina da kuma abokan arziki da fatan za a yi Christmas lafiya, mu zauna lafiya. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya kiyaye duk hasarorin da za su zo gare mu. Amin.
Barka dai. Sunana Zainab Umar Garbadas daga Mississippi. Ina gaida mamana Dinatu Umaru da kannena Hajara Salamatu da Hannatu duk. Ina barka da Christmas. Ina gaida su antina Azaria Hansatu Umaru da su kawuna Haruna Umaru, Ali Umaru, Gambo Umaru, Yahaya Umaru, Zakari Umaru, Yahaya Umaru. Duk ina barka da Christmas. Ina gaida kuma kawuna a Otupo Abu Dauda Umaru. Ina barka da Christmas. Alaisa Merry Christmas a cikin lafiya.
Masu sauraro barka da warhaka, sunana Pastor Ali Mati. Yan uwana Krista a dukkan fadin duniya, barka da Krismati. Na isar da sakon goren Krismati ga iyaye, yan uwa, maza da mata da ke karamar hukumar kankara, malumfashi, Bakori, Kafur da kuma dukkan jihar Katsina. Gaisuwa ta musamman ga shugabannin Ekwa da shugabannin dukkan rikun Krista a Najeriya. Gaisuwa ta musamman ga shugabannin Ekwa, Bukuru DCC, Jos DCC, Katsina DCC, Tsiga DCC da dukkan membobin Ekwa. Ubangiji ya tabbatar mana da salamar Krismati a ƙasar mu Najeriya, ya kuma ta'azantar da waɗanda suka rasa ƴan uwa da abokan arziki a cikin wannan shekara. Ubangiji ya sa mu gama bikin Krismati lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya. Amin summa amin.
Kafin mu yi sallama, bari in bi sahun sauran ƴan uwa da abokan arziki wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa ranar 1 ga wata, idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga ƴan uwa na Nehemia da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijendi da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sule Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Basti da Alisa Daniel da ƴan uwansu duka, Iya da iyalinta duka a Jimeta Yula, sai Husaina Akila Banshika da danginta, da kuma dangi duka a Jos, da zuriyar Gata baki daya malumfashi, da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambasada Dr. Sam Jimba da iyalansa, Mr. and Mrs. Obadiah Tomdate da iyalansu, Victoria Magid, Gladys da Ilya Mama, Professor Grace Esron, Dr. and Mrs. Stephen Panya Baba, shugaban ɗarikar Ekwa, Reverend Yunusa Sabo Madu, Samuel Atu, zuriyar uwar ƴaƴa a gidan ɗanbin na malumfashi, Ann Samchi, Yiljab Abraham, James Mano, Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Fara Malam, da Reverend Dr. da Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansa, Reverend Dr. Samuel Kunhiyob da iyalansa, da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salaman Isa Almasihu da zumantar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Abia ku makeri da yana gabatar da shirin da Salman Abu daidaita mana sauti da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.